الله يا الله مهوكا الله نكيني نروكا باروكيكا تهتهويبا كوجمها تنبياني كيدا كوجمها تنبياني كيدا منيني دنيا منيني دادي الدنيا
yanzu mata suna son makeup dinki fashion dinki kenan fashion aha isa inda aka yi aka bude irin babban wuri haka an zuba machines kai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai eso ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kaman makeup
hakan ga dinki
ga sunan dai
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne amma sai think you so ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana
su ma san da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ya taimaka musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan da ba interest an interest free loan bai ba interest free loan which means ba interest kan
ba wani riba
kudin nan dai da a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba shi so in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi in daily ne in weekly ne saboda a karfafa jallin ya zauna aha kuma ya kamata a waye ma mata kansu because kana zama abin da kake tunani in me shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai da suke son su yi in suka tashi suka tsaya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda coding ki yo na iya yin dinki button because of one course in the Navy a JHS yeah isa in ka develop in da na develop interest da yo dinki nake yi isa
so aside technical school so
I introduce
to su na introduce one
don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational
studies haka da
home economics
da BDT nan kaman for maza ne kai carpenter da shi
mata ma wayan suna yi but I think in ma aka JHS mu ce kin general arts ko science akwai wani vocation ciki a ce akwai wani abu dai da dole ne
so that we continue from JHS
just to SS kaya yi kaman sai dai da kai home econs kawai
yanzu kai wannan particular aspect no it should cut across
isa ko kin science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty
aikin offices koyi na ya cho
choke
without protocol baka samu
aiki
is at least in Ghana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie cake kaya irin wana pastries na kunga kare nka je yawo da TV in ka baka samu aiki ba ka baka kafa table ka yi
mistake ko sai da sayarwa ma
abinci ne an sai a daily bread
mutane na wuce ba abinda zaka rufa mu
kan ka yi da shi ya kafa maybe ka zo ka samu aikin gwamnati
ya abar fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office dole abar mutane su san kamar abinda ka koyi duka office ɗinka ne wudi abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce pressure
su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kashe mu we are dying
duba just yoshe ranar Monday na je cire kayan airport duty as at 2020 in Niger Clear Kaya Airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya ba baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
we ganga yes
yayi too much
we ganga kai
river
river na is not up to 80 cedis gari ganga
So you see, don't maybe cause I'm only going to modify she 150
for 200. Riban kai kenan fa.
Amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma.
It's
a yana buy business kuma yana very difficult. Ba
kudin sali mai wish kaman kan dollars. Kin sai rigan na misali $50 ko.
Ko da kai ma $50. Kaman na ka $10 ka ce. Amma da ka biya shipping da clearance. Ya kai $30. Which is very bad. Very bad.
It's a car said the car and kisani. Ba ma duka ne kina kawo wa dai kare ba. It's a kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai. It's a car zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira ka cire kaya. An ce maka dollar ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Kosta mu ya ce maka dollar ya hau. Kuma garin ga ba dollar muke ci ba. She me she ce kamar tun da dai ka aika kayan nan from can either dollars take she mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma cedis muke aikawa. Don cedis muke cin garin ga ba dollars. Sai ya kamata su duba su yi wani abu. Airport suna kashe mu. It's too much.
It's like kind of.
So wani sauran ta ku ba wa gwamnati da matan ma duka da ke
tana gwamnati tax in ya rage tax eh like aiki mu ya yi eh mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son kai abin da kake ci amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun ka yi ta aiki da ba
wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire rigan abu ba ko abin ya 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya tare kan riba profit nan ko e doki ya ce meanwhile baka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da memu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaiye kaje kai da kanka kaje ka neme wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kaman wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanyar Accra makwalla kin samu the same thing even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu.